Jumana, see ya guys. Yeah, I pray my dreams become real. Don karban zama farki ya sani in barka da dare. Ko kuwa haushi ya sani in tankawa kare. Ina mara mai a mota yake da daman ganin cikakken jarka ya kade. Kwado ya ga rambo a sama ya san ba nasa bane. Ba yau muka fara harkan ba albarka ya dade. Daga cin gyada da pepe kwakwa da masara ga shashe zuwa cewa ni da gayu na ITK zi can domin ga taron masana a gefe. Abubuwa da dama sun faru barayin da suka yi sata da rana sun kamu. And by the street corners kenta ashana sun karu. Ya God got us ni mutun ne kamar Adamu. Eh na kasa bugun kwanan da ya dade wanne ne ba tsatsa kai ma haka kake yi amma karin zarafin more rayuwa ubangiji ya Allah sare. Allah ya tsare. 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 Allah ya kiyaye mu daga magabta ya sa malaikunsa su zama mana makwabta da furuci na ran dubban jama'a in faranta ba ciniki in aka hada sana'a da kazanta. Wanka harafi baya shiri da maye kuma hangover ba daɗi in ka yi ni a cake. Sai bani bani kamar ya sani gini da zane duk inda na je ba a yi wa ganin iri na bare. Ai duk duniya gidan babana ne amma zan bi shi sama duk dan in ga su kakana ne. A girmama na gaba domin a gama lafiya wanda ya kiyaye bari a da yau yana lahira. Apocalyptic rappers mistake. Keep it real even the videos. I ain't rapping lipstick. Looking clean all day but you know how we strife in this dirt. With God I'ma fly out of this world. I'm optimistic. Allah ya tsare. 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 Da fatar jiki harse kwakwalwa da idanu da hannaye hanci kunnuwa da kafafu ba abinda zai samu ganin dama a hana mu ba jira in har suka ce watana ya raka mu ba lafiya. Allah ya tanada kudin jinya sauki ya samu ku ci wa burin ku yin kunyin niyya. Allah ya sa bayan jarabawar karshe a gama jami'ar dan kar abinda ka fada a sauke. I never clap for the effort of the mean. Of course we drop every record ever seen. Street ambassadors aiming at the green. Really focused trying to be better beings. I can't fall, I can only go deeper. Visit the underworld, converse with them soul keepers. Put out songs verily, outlive longevity. This is the illest, stop trying to heal the wrong Beverly. Allah has said it. 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 Allah has said it.